daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 60 49 da kuma 41 matsakaicin zango. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu tashar VOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen radio sun hada da amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma Niya a birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun matashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka muna nan kodiyaushe a shafukan mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanku da asuba da fatan an waye gari lafiya. Yau Talata 7 ga watan Agustan shekarar 2018. Shirinmu na karfe 6 na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi kuka lalubo kai tsaye wato karfe 5 kenan agogon Ghana. Ɗayan dare a nan Washington DC da farko ga kanin labaran duniya.
Shugaban Amurka Donald Trump ya sake sawa ƙasar Iran takunkumi daga daren jiya Litini. Kafar yaɗa labarai na ƙasar China ta mayar da martani akan matakin da shugaban Amurka Donald Trump ya ɗauka game da China. Daya daga cikin manyan ma'aikatar nan da ake kira Cameroon Development Corporation na kasar Cameroon din da take ita ce ta biyu wajen samar da aikin yi mafi yawa a kasar ta ce ba mamaki ta rage yawan ma'aikata.
Kanin labaran duniyan kenan. A Najeriya mako guda bayan da shugaban Muhammadu Buhari ya bada umarnin tura dakaro yankin jihar Zamfar domin kawo ƙarshen hare-haren da ake samu a yankin ko a wani hali ake ciki.
The operation Biramikia has recorded laudable successes.
Kakakin helicopter rundunar sojojin saman Najeriya kenan. Air Commander Ibi Kulle Daramola ke karin bayani bisa irin cigaban da mayakan ke samu.
Za ku ji irin cigaban da suke samu a can jihar Bauchi ko a Najeriya har ila yau. Yayin da ake ta shirye-shiryen gudanar da zaben cike gurbin dan majalisar dattawa a mazabin Bauchi ta Kudu, wasu jami'an siyasa sun ce za su mara wa jam'iyyar APC mai mulki baya.
Mu jam'iyyu 25 wanda muke da ofishoshi a nan jihar Bauchi mun fito mu sanarwa duniya to idan har muna son a samu ci gaba a tafiyar demokradiya ko kuma jihar mu ta Bauchi to wajibi ne mu ba ita jam'iyyar APC.
Sannan kamar kowace ranar Talata Ali Mustapha Sokoto zai gabatar da shirinsa na tsaka mai wuya amma fa duka sai Ladan Ibrahim Ayawa ya karanto mana labaran duniya. Sunana Mahmud Lalo.
Asare assalamu alaikum. Shugaban Amurka Donald Trump ya sake sawa ƙasar Iran takunkumi daga daren jiya Litini. Shugaban ya bayyana Tehran a matsayin ƙasa mai kissa da mulkin kama karya wadda take ci gaba da haddasa zubar da jini da tashi-tashin hankula. Trump wanda ya dauki wannan matakin watanni uku bayan ya janye Amurka daga yarjejeniyar da aka cimma a shekarar 2015 da Iran akan batun makaminta na nukiliya. Ya ce wannan sabon takunkumin ya shafi fannin kasuwancin ta ne da kasuwancin zinari da kudin kasar riyal da dai duk wani ko wasu harkokin kudi. Sai dai a jawabinsa da ya yi wa 'yan kasar ta gidan talabijin a kasar, shugaba Hassan Rouhani ya ce ba za a yarda da Amurka ba domin ko ta janye daga yarjejeniyar da aka kulla da ita da sauran manyan kasashen duniya waɗanda har yanzu suna goyon bayan wannan tsarin. Ya ce Tehran har kullum ta amince da shawo kan matsala ne ta hanyar diplomasiya. Ya ce Trump ya ce yana kiran kasar Iran kai tsaye domin tattaunawa da ita. Wannan ya takaita ne ga abin da ya shafi Amurka kurum wanda kuma hakan zai iya kawo tashin hankali ga kasar ta Iran. Shi ko Prime Minister Israela Benjamin Netanyahu wanda yake da ra'ayi daya da Trump game da yarjejeniyar da aka kulla da kasar ta Iran ya yi wa Trump barka ne da wannan sabuwar takunkumin da ya sa wa Iran din. Netanyahu ya ce wannan wani lokaci ne na dimbin muhimmanci ga Israela da Amurka kai da ma duniya baki daya. Umarnin da shugaban Amurka Donald Trump ya bayar jiya Litini game da takunkumin da ya sa wa kasar Iran zai kawo wa Amurka da kasar Turkiyya rashin jituwa domin ko kasar na Turkiyya ta dage akan cewa matakin da Trump ya dauka game da Iran ba tilas bane ta bi shi. Ta ce wannan rashin jituwan da yake barazana ga zaman daddadin da ake yi a tsakanin kasashen biyu na kungiyar kawancen NATO ba abin da zai haifar sai ma ya kara rurutu tautar rikicin kawai. Kafar yaɗa labarai na ƙasar China ta mayar da martani akan matakin harkokin kasuwancin da shugaban Amurka Donald Trump ya ɗauka game da China ɗin ta wasu hanyoyi daban-daban. Salin da ƙasar ta China ke tirda matakin da shugaban na Amurka, Beijing ta yi amfani da kafar yaɗa labaranta domin kwantar da hankulan 'yan kasuwanta. Kana ta bayyana damuwarta akan irin yadda hakan zai tasiri ga tattalin arzikinta. A shafin bayyana ra'ayin jaridar nan da ake kira People's Daily ta bayyana cewa ƙara kuɗin fito ta hannu guda kuma a bangare guda gwamnatin na Trump tana bukatar a sasanta wannan tamkar bayarwa da hannun dama ne kuma a karbe da hannun hagu jaridar ta ci gaba da cewa sai dai duk a kare kasar ta China za ta yi galaba kan wannan tsari na munafunci da Amurka take tsarawa haka kuma China ba za ta mika wuya ga wannan barazanar ba yanzu haka dai wannan ne Beijing ta kara lafta wani karin harajin da ya kai kashi 25 akan kayayyakin kudin su da ya kai har dala biliyan 60 na kayayyakin Amurka wannan mai yadda martani ne ga shirin da gwamnatin shugaba Trump ta shirya na karin kashi 25 akan kayayyakin kasuwanci na dala biliyan 200 na kasar China da ake shigowa da su Amurka daya daga cikin manyan ma'aikatan nan da ake kira Cameroon Development Corporation na kasar Kamaru da ita ce na biyu wajen samar da aikin yi mafi yawa a kasar ta ce kila a tilasta mata rage yawan ma'aikata domin ko dewan su sun tserewa fada tsakanin jami'an tsaro da yan aware da ke kokarin ganin an samar da gwamnatin yan bangaren da ke amfani da harshen turanci kamar yadda wakilin murya Amurka Moki Edwin Kindize kai aiko daga Benin Boy da ke kudu maso yammacin kasar ta Kamaru ma'aikatan kamfanin CDC da yawa sun gudu yan awaren da ke neman yancin kai masu magana da harshen turanci sun kashe wani sojan Kamaru a cikin watan Afrilun ta gabata a yankin wannan harin ya yi dalilin yin arangama jefi-jefi wanda ya musabbabin tserewar dubban mutane daga ƙauyen da ke yankin ciki ko hadda sama da mutane 2000 daga cikin 20,000 na ma'aikatan na CDC labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Murya Amurka da ke nan birnin Washington DC Shugaban kasar Zimbabwe Emmerson Mnangagwa ya fidda zaton cewa ba zai kafa gwamnatin haɗin kan ƙasa ba duk da nasarar da ya samu a zaben da ya kawo shi kan karagar mulki da ya yi ba da wata tazara mai yawa ba sai dai kuma bangaren masu adawa suna haraman kalubalantar sakamakon zaben a kotu kamar yadda wakilin murya Amurka ya aiko wato Columbus Mangahanga ya aiko da rahoto daga binnin Harare Salin da gidan talabijin na Sky ya tambaye shi ko zai kafa gwamnatin haɗin kan ƙasa ganin ba da wata tarata sosai nasara ba sai Emmerson ya ce ai jam'iyyar ta ZANU-PF ke da rinjaye a majalisar dokoki ga kuma abin da yake cewa
In 1964 Harold Wilson of Britain had one seat beating the conservative by one seat and they formed the government
shekarar 1964 Harold Wilson na kasar Britania yana da kujura daya ne tak a majalisa kuma da kujura daya ne yayi galaba akan yan jam'iyya masu ra'ayin yan mazan jiya ya kafa gwamnatin sa kuma ya mulki kasar ta Britania to balle ni dake da kashi biyu cikin uku na masu rinjaye kuma da wanne ne kuke akan menene kuke cewa in samar da gwamnatin hadin kan kasa duk da yake wannan ba wai hakan baya da bane amma babu bukatar hakan wanda ba su jefa mini kuri'a ba da wanda suka jefa mini kuri'a duka Zimbabwe ta mu ce kuma za mu taru mu kare ta mu ciyar da ita gaba za mu samar da muhawara mai ma'ana da hangen nesa da dabaru waɗanda su ne ginshikin tafiyar mu sai dai shugaban yan adawan Chamisa ya ki ya amince da sakamakon zaben da hukumar zaben ta bayar tare da yin zargin hukumar ta yi magudi a madadin jami'ar ZANU-PF a satin ta gabata dai yan adawa suka gudanar da zanga-zanga a babban birnin kasar wato Harare inda yan sanda suka yi amfani da hayaki mai sa kwalla da watsa tafasasshen ruwan zafi domin tarwatsa zanga-zanga sai dai duk da haka an kashe mutane 6 sakamakon wannan zanga-zangar
Ladan Ibrahim a yau kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC To a Najeriya rundunar soji ta musamman ta Operation Dramikia da aka tura yankin jihar Zamfara domin magance hare-haren wasu 'yan ta'adda ta ce tana samun galaba a wannan yaki. A makon da ya gabata ne shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ba da umarnin tura dakaru 1,000 zuwa jihar ta Zamfara a wani yunkuri na shawo kan rikicin yankin da yake cinyewa. Daga Abuja ga rahoton Hassan Maina Kaina.
The operation Diramikia has recorded laudable successes. As a result of the show of force of the aircraft and
kakakin helicopter rundunar sojojin saman Najeriya kenan ya commander Ibi Kulle Daramola ke karin bayani bisa irin cigaban da mayakan ke samu a fafatawar da yanzu aka suke can suke yi a dazukan jihar Zamfara don kawo karshen kashe-kashen talakawan jihar da 'yan bindiga daɗi ke yi. Har-haren da ake kaddamarwa da jiragen yaƙi ya halaka 'yan bindiga masu yawan gaske a wajajen ƙauyukan Mashema da kuma wani wuri kimanin kilomita 4 daga kudu maso gabashin ƴan Mare, dukkaninsu a jihar ta Zamfara. Da farko dai wani jirgin soji mai leƙen asiri ya leƙo wani matattarar 'yan bindiga daɗi, inda nan take aka tashi jirgin yaƙi mai aman wuta ta kowane ɓangare, wato MI-35 da kuma jirgin yaƙi samfurin Alpha Jet suka yi wa 'yan bindiga kaca-kaca, yayin da waɗanda ba su mutu ba kuma suka nemi arcewa ta kowane ɓangare, amma jiragen yaƙinmu sun bi su kuma sun murƙushe su. Bugu da ƙari, ƙalin wani jirgin yaƙin mai saukar ungulu ya yi kicibis da wani gungun ɓarayin shanu a dajin ƙauyen Yankari da kuma dajin Hayin Alhaji, sanye da bakaken kaya akan babura tare da garke-garke na shanun sata. Koda suka ji kururuwar jirgin yaƙinmu sun yi ƙoƙarin arcewa, amma jirgin saman ya bi su ya kuma murƙushe su.
Armed bandits are already getting rid of the equipment and cows that they have amassed, that they have rustled.
Rundunar sojojin saman Najeriya ta jaddada ƙudurinta na ci gaba da wannan lugudan wuta har sai ta ga bayan 'yan bindigar a jihar Zamfara, kamar yadda babban hafsan hafsoshin sojojin saman Najeriya Air Marshal Sadiq Abubakar ke shaida min.
To abin da yasa muke wannan, muna ganin muna da haƙƙin mu kare mutane kuma mu taimaka ma wanda wannan bai yi tasirin ta yanda ba su fita ƙauyukansu sun zamanto mutanen gudun hijira ko wani abu ba. So wato abin da muke so mu nuna cewa shine muna da haƙƙi mu kare ku. Wannan yana ba mu daɗi saboda dama aikin mu kenan. Aikin mu yana da alaka da mutane ne. Saboda haka za mu yaƙi mu kare mutane kuma za mu yi gwargwadon iyakanmu wajen taimaka musu wajen tabbatar da cewa mun abin nan nasu.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Tawa gaida Hassan Maina Kaina daga batun tsaro sai na siyasa, inda jihar Bauchi da ke arewa maso gabashin Najeriya wasu jam'iyyun siyasa 25 suka ce za su mara wa jam'iyyar APC mai mulki baya a zaben mai gurbin kujerar sanata a mazaɓar Bauchi ta Kudu da za a yi a ƙarshen mako mai zuwa. To sai dai sauran gaggan 'yan takarar da za su kara a wannan zaɓe sun ce ko a jikinsu, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto na Abdulwahab Muhammad daga Bauchi.
A jawabinsa a taron manema labaru jagoran haɗakar jam'iyyun, shugaban jam'iyyar APA na jihar Bauchi, Comrade Abdullahi Muhammad, ya bayyana dalilansu na yin hakan.
Mu jam'iyyu 25 wanda muke da ofishoshi a nan jihar Bauchi, mun fito mu sanarwa duniya, to idan har muna son a samu ci gaba a tafiyar demokradiya ko kuma jiharmu ta Bauchi, to wajibi ne mu ba ita jam'iyyar APC, saboda muna ganin ayyukan tsare-tsaren da take nan shugaban kasa Muhammadu Buhari.
Akwai barazana ce da kuka fuskanta kuke ganin cewa yin haɗakan nan shine zai kai ga cin nasarar APC a nan jihar Bauchi?
Babu barazana, ita kanta jam'iyyar APC bata san ma da mu yi wannan haɗakan ba. Ni shi yasa muka fito gun ƴan jarida, mu je gun APC mun ce mun fidda matsayinmu akan al'amarin ba.
Har ila yau na ji ta bakin wani shugaban jam'iyyar da shi ma ya shiga haɗakar, ga abin da ya ce.
Sunana Usman Balbaya, ni ne state chairman, Bauchi state chairman na NCP, National Conscious Party. Shi wannan lamari na zaɓe sai da muka sanar kuma muka tantance wa mutane cewa ba fa mun mara ma jam'iyyar da take mulki bane gaba daya har 2019 election. Muna magana ne akan wannan kawai by election da za a yi na cike gurbin nan na murgaye a alwakili da ya rasu. Na wannan kujeran ne kadai muke mara ma APC baya, ba wai mun mara mata baya akan zaben gwamna ko zaben wani dan majalisa. Wannan sanata guda ɗayan ne na Bauchi ta Kudu, shi kadai muka mara masa baya.
A gefe guda kuma dan takarar jami'ar PDP Dr. Ladan Salihu ya ce babu fargaba ko da kuwa sun kai guda 100 ne.
Ban taba shiga wannan al'amari da fargaba ko da da misƙalin zarratin ba, saboda mulki abu ne daga Allah. In akwai jam'iyya da take daya jam'iyyar barankaci take daya karmami daya kara daya rama busasshiya ba amfani da ita daya burtuntuna daya coge daya wani abu wanda baka san shi ba sai ka kirga 27 to su zo su 100 in suka kasance 100 a cikin wannan tafiya ina tabbatar maka sai dai darajar mu ya sake karuwa saboda sai an ga wanda ba su kai ba ake ganin wanda ya isa
shi ma Nasir Bahassin dan takarar jam'iyyar GPN kuma tsohon gwamnan jihar Bauchi Malam Isa Yaguda ga abin da yake cewa
ga wanda yake da yadda da Allah kan ba fargaba duk wani hade da aka yi na tafiyan jam'iyya Allah ya riga ya ce kun fa yakun inda yake ya riga ya fada kuma zai yi to abinda Allah zai yi shi zai yi ba zan ce maka a'a ko alheri ne ko sharri ne ba amma sun yi goji ko za su iya ban sani ba ko ba za su iya ban sani ba wallahi ya dan
Abdulwahab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya
Wadannan rahotanni na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC inda gogo ke cewa karfe 1:30 ne da minti 16 yanzu ga shirin tsaka mai wuya
tsaka mai wuya
wayan adawon mu na cikin gida ai suna cewa a Plateau aka karba cewa akwai hoton gwamnatin jihar Plateau a cikin tractor su wanda namu babu wayannan tractor guda 500 ne
ya kamata majalisa ta yi kokarin tsige mai girma gwamna saboda ban san inda ya samu lasin din sayan tractorcin nan ba
Jama'a barkanku da wannan lokaci da sadon mu da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya Shin gaskiya ne wasu daga ciki ko ma dukkan ayyukan da gwamnatin jihar Bauchi ta ce ta yi har ta gaito shugaban kasa Muhammadu Buhari ya kaddamar a can Bauchi kwanakin baya na jabi ne kuma me gwamnatin jihar nan ta yi ne da munkudan kudaden bail out na Superis Club da sauransu da suka shigo hannunta a shirin namu ne yau za mu maji jimillar ko nawa ne wayannan kudaden to amma kafin sannan bari tukuna ku ji yadda saukar injiniya Nuhu Gidado daga kujerarsa ta mataimakin gona take ci gaba da barin baya da kura
assalamu alaikum sunana Dauda Zubairu gwagwarmaya wanda aka bi sanin sa da SA da Kali nan ne kuma gwamnati Muhammad Abdullahi Abubakar yakan tashi kutunkum ya bar jihar kasar Bauchi ya bar kasar nan ma ya dauki jihar ya mika ma dubicin sa ya ce ya rike jihar gida da yazo ya aje gwamnatin jihar Bauchi a ina ganin ya aje ne kawai da ra'ayin sa
sunana Dallami Fiyaro eh to gaskiya murabuzin da mataimakin gwamnati yayi yazo wa mutane Bauchi ba zata da kuma maki saboda shi dubuti gona nan mutun ne mai biyayya ba ma magana ba da duk ma'aikatan ma da suke gargashin gwamna yana mutunta su cikin ciki akwai wani abu ka boye yawa akwai wani abu da ake kuntata mai tabbata haka ne amma dai ya burge mutane da bai fito ya fada ba yawa amma akwai
haka ne idan kana biye da muhawara da muke saro kwanakin nan tsakanin dan majalisar dokoki Aminu Tukur mai adawa da gwamnatin jihar Bauchi ta yanzu da kuma kwamare Sabo Muhammad dake kokarin kare ta ba shakka ka san cewa mun gangaro daga batun sauye-sauyen da aka yi ne na mukamin mataimakin gwamna injiniya Hannu Gidado wanda aka mai gurbin sa da silaka tago to amma yanzu muhawara nan ta kusa zuwa cikin wasu bututuwa na daban kamar maganar motocin nan na tarihi toci guda 500 da ita gwamnatin jihar Bauchi tace ta samu wa manoman wannan jihar nata to amma kuma wanda zancen su ya je kodafi kodafi da cece kuce wanda ya hada da cewa ayu tarihi tocin nan ma dukkan su 500 daga wasu makotan jihohi aka aro su
babu yanda zaka yi Abubakar Tafawa Balewa dandalin Abubakar Tafawa Balewa ya dauki tractor guda 500 kuma ni a sani na mulki na duniya din an ce maka za a kaddamar da abu akan ebo kadan ne daga ciki domin a nuna wa mutane irin nau'i da kuma irin kayan da za a raba kuma maganan cewa wanda ma da kanka kace daga baya an kawo yan su waɗanda da a farko su wayan adawon mu na cikin gida ai suna cewa a Plateau aka karba kuma kaga mu a bangaren yada labarai sai da muka je Plateau muka dauko kallon nasu muka nuna a talabijin kowa ya gani cewa akwai hoton gwamnan jihar Plateau a cikin traktorsu wanda namu babu. To alhamdulillahi wa'annan traktor guda 500 ne wanda a tarihin jihar Bauchi dai ni da nake karantawa kuma nake bibiya babu lokaci ɗaya da wata gwamnati a take ta yi yunkurin ba da traktoci guda 500.
To an ba masu waye ne har yanzu?
Wannan kuma ma'aikatan noma ne, su suke da ka'idojin da za su ba wa manoman jihar Bauchi ne za a ba su bashi. Waɗanda suke da bukata sun san yadda za su je su nema, kuma ana bayanin yadda za a je a karbi wannan. But maganan shi ne za a ba da traktoci guda 500. Kuma traktocin nan zahiri ne ba na Plateau bane, tunda na Plateau suna da hoton gwamnansu. Okay. Kuma abinda mutane muke ta faɗa musu su gane, idan fa shugaban ƙasa zai zo ba lallai bane sai ya zo ya bude wani aiki a wani guri. Yana da haƙƙi kamar yadda shi Malam Aminu Tukur yake magana, yana yawan zuwa mazabansa. Mu ma mun zabe shi a jihar Bauchi. Kuma tunda muka zabi shi shugaban ƙasa Muhammadu Buhari, wannan shine karon farko da ya zo Bauchi.
Amma an ce hanyar da ya kaddama din nan ma ba gama ta ba, kuma an yi masa abu
ne, ba ya gani ne,
amma an kaddama,
ba ya da jami'an tsaro ne
yanzu
wannan aiki, ana ba an gama ko ba a gama ba, kuma aikin ba ya tafiya inda yake da kyau ko kuma ba ya da kyau.
To Malam Aminu, idan zan dawo wajen ka kai bayani akan wannan
batu
da ake cewa mai amalanke ne.
To na fare in an bar ne ya kamata majalisa ta yi kokarin tsige mai girma gwamna, saboda ban san inda ya samu lasin din sayan traktocin nan ba, tunda ka'idar kudin gwamnati sai majalisa ta amince. A matsayina na dan majalisar dokokin jihar Bauchi, ban san inda yake a cikin kasafin kudi inda aka ba wa gwamna dama ya sayi traktoci guda 500 ba. Don haka kaga abinda ake kira misappropriation ya shigo ciki. Wannan shine magana na fari. Ina so in sani. Misali, gara kasafin kudin bara. Gara kasafin kudin bara. Mai girma gwamna ya sa miliyan 20 zai sayi kananan traktoci don youth empowerment. Sannan ya sa miliyan 56 zai gyara tsofin traktoci 28. To ina so in san a ina aka samu lasin din sayan wa'annan traktoci tukum a matsayina na wanda sai na amince a saya tunda babu shi. Baya ga wannan, marigayi ta tare Aliya gwamnatin su duk shugaban jam'iyyar MPN a kowane rumfan zabe wanda ta hada da jihar Gombe ta yau, an bashi bijimi guda 2 saniyar huda guda 2 da garma. Wana shi ya karbi na kauyen mu. Don haka mutum ya ce ba a taba yi ba a tarihi. Wannan zuki ta malla ne. Ina suke? Billahi allazi la ilaha illa huwa, babu tractor 500 da gwamnatin jihar Bauchi ta saya. Idan akwai Allah ya raba ni da don rahamarsa, wallahi babu.
Kana ji?
Wallahi babu.
Kana ji tsaya mana, ba maganar rantsuwa bane. Tractorci da za a raba su waɗanda ake kawo su guda 500 ne. So tunda kwangila aka bayar, kuma kaddamarwa aka yi, kuma kayar da suna ta kan zuwa. So na sake maimaitawa, Governor MA Abubakar shine governor a tarihin farko na jihar Bauchi a lokaci daya da zai raba traktoci.
Amma
ina kai ka na biyu, maganan da yake yi bai san ta yanda kudin nan za su fito ba. Ba ni so mu alakanta wannan zama da hidiman majalisa, domin ni bani majalisa, amma ni dan majalisar zattarwa ne na jiha. Na san cewa mai yiwuwa ko sabila da yawan zuwa gona da yake ko yawan zuwa gida, kuma da yake cewa su biyu ne a majalisa cikin 31 da suke da ra'ayi nasu na kansu. To kaga zai iya yiwuwa.
Bai faɗi yawan mutane ba.
Ya faɗa. Ni ya faɗa, ya ce su biyu ne. Ai yana zaune, ba zan masa ƙarya ba. Ai su biyu ne ya faɗa. Ai masu ra'ayi nasu na kansu a cikin mutane 31.
To da yake kayan maganan tallafi da ake karba, to akwai tallafi wanda yake gwamnatin tarayyar Najeriya ta ba wa gwamnatoci. Wasu gwamnatocin sun yi amfani da su, inda yake suka fito ko biyan gratuity na wato ma'aikata da suka yi retire kenan, da kuma sauran wasu muhimman ayyuka. A nan jihar Bauchi, ina zancen yake, me kuka yi da kudinku na Paris Club da aka bayar da kuma bailout?
To na farko, yana da kyau mutane masu fahimci kalman abubuwan, domin ina jin yan wa'ancan bangaren sukan hada irin wa'annan tallafi da kudaden gandu da ake karbuwa daga gwamnatin tarayya kowane karshen wata, wanda mun ce bai taba wuce naira biliyan 6 ba na gandu na wata-wata. Kuma mun ce albashi na jihar Bauchi ana ba da shi bai gaza naira biliyan 5 da miliyan 100 ba. Kaga na farko kenan. Na biyu shine idan suka zo suna maganan gratuity, kudin barin aiki, a record da muke da shi ranan karshe da aka biya kudi na sallama ma'aikaci a jihar Bauchi shine ran 10 ga watan 4 2010, sai da aka yi shekara 6 dindi tsohuwar gwamnati na Malam Isa Iguda bata biya kowa kudin barin aiki ba, duk da magudan kudi da suke karba. Kuma mun zo nan jihar Bauchi nan wa'ansu ma'aikatu sun kai shekara 9 ba su samu ƙarin girma. A ma'aikatan ilimi na bai daya na jiha, rabon da a yi promotion ma wani shine tun 2013 sai zuwan wannan gwamnati Muhammad Abdullahi Abubakar, wanda yanzu duk wani ma'aikaci da ke koyarwa ya san gwamnatin jihar Bauchi ta bashi takardar promotion ɗinsa, kuma za a bashi ci da a fara basu kudadensu na ƙarin girma. So maganan bashi a maganan tallafi na Paris Club na farko a kididdiga da muke da shi, kasan su suna da yanda suke samu nasu kuma bayan namu, shine na farko abinda aka ba wa jihar Bauchi naira biliyan 12, a na biyu aka ba su naira biliyan 6, a na uku muka sake karban naira biliyan 6. Shine idan ka tara su Paris Club shine za ka samu naira biliyan 24. Idan kuma ka ce bail out ne, abinda aka bamu a jihar Bauchi bai gaza a bai wuce naira biliyan 8 ba. So idan ka hada naira biliyan 24 da naira biliyan 8 nawa ne za ka samu?
To amma gwamnatin ai shi shugaban kasa yana da manufarsa da yasa aka ba da wayannan tallafi, wanda yake gode bacin ransa ma.
To ba shi ba, shi wani ne daga cikin tsofaffin mukarraban gwamnati na jihar Bauchi a yanzu da aka sani a canza cewa shi wannan mutumin mai hannu da shuni ne, amma kuma a yau aka ce wai kudin zaki yake sayarwa. Wace rawa kakakin majalisar dokokin tarayya Yakubu Dogara yake taka a duk wannan cece kuce na siyasar jihar Bauchi nan? Shi ma gwamnan jihar Sokoto Aminu Waziri Tambuwal sunansa ya bulla a cikin wannan dambarwar siyasar ta Bauchi. Duk wannan za a ji su a shiri na gaban mai zuwa makon gobe in Allah ya kai mu, da kuma za mu taɓo maganar laifuffukan da ke gaban EFCC da aka ce suna da alaka da ita Bauchin, haɗe da wato maganar sassalar rikicin gwamnan jihar da kuma 'yan majalisar Abuja. Yanzu a madadin su baƙin namu Aminu Tukur da kuma Sabo Muhammad, kana da shi wakilin namu Abdulrahman Muhammad, ni ne Aliyu Mustapha Sokoto na Washington DC, muke fatan mun ban ku kalau, sai an jima.
Madalla yanzu kuma ga labarai a takaice. Gobara daban-daban na ci gaba da jefa jihar California ta kasa Amurka cikin halin wayo na Allah, domin ko gobaran tana ci gaba da yaduwa kusan ta zama mafi yawa da muni a tarihin jihar. Hukumar kashe gobara ta jihar ta faɗa a jiya Litinin cewa wutan na Mendocino a jihar da ke arewa maso yamma ta kone sama da eka 273, wanda yake kasa 8,000 na watan Disamba shekarar 2017. Dorin Gatewood, wanda shi ne jami'in yada labarai na hukumar kashe gobara da ke aiki a harabar ta Mendocino, ya faɗa wa muryar Amurka cewa ba mutum ɗaya da ya mutu sakamakon wannan gobarar. Shugaban Amurka Donald Trump ya sake sawa kasar Iran takunkumi daga daren jiya Litinin. Shugaban na Amurka ya bayyana Tehran a matsayin kasa mai kisa da mulkin kama karya, wadda take ci gaba da haddasa zubar da jini da tashi-tashin hankula.
To masu sauraro, da aka muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci, sai dan an jima a shirinmu na hantsi da misalin karfe 8 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato 7 kenan agogon Ghana. Za mu zo muku da wani sabon shirin in Allah ya yarda, inda za ku ji matsayar gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello kan raɗi-raɗin da ake yi na cewa yana shirin ficewa daga jam'iyyar APC. In za mu da din Shiladan Ibrahim Ayawa da ta ni gabatarwa, da Chiba Hero Diodone da ya taimaka wajen haɗa wannan shiri baki ɗinsa, sai injinan mu John Ellison. Mahmud Lalo ke cewa sai mun hadu a shirin mu na hantsi. Assalamu alaikum.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui.